أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Yawon musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya da kuma hakikaninsa. Inda insha Allah yau za mu yi bayani dangane da ƙarya a cikin hadisan musulunci, inda za mu ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ma na iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi ƙarya da kuma hadarin da take tattare da shi dangane da al'amarin da ya shahi duniyar mutum da kuma lahiransa. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin littafin Usulul Kafi cikin mujalladi na biyu shahi na 338 zuwa shahi na 339 a cikin babin ƙarya, babin da yake magana kan ƙarya, hadisi na 3. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa innal abda la yakzibu al-kizbata fa yataba'adu al-malaku minhu masirata milin min natni ma ja'a bihi. Wani yana bayani dangane da hadarin ƙarya da kuma irin tasirin da yake da shi wurin nisantan mala'iku dangane da shi wanda yake furta ƙarya ko kuma yake ƙarya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum zai yi ƙarya guda tal guda ɗaya sai ya kasance mala'ika ya yi nesa da shi daidai da mil ɗaya. Saboda me? Saboda warin abin da yake hurtawa na ƙarya. Wato wannan yana da kenan asar wanda za mu iya gani lokacin da mutum yake furta ƙarya da Allah subhanahu wa ta'ala zai kashafa mutum hijabi da zai ji warin wannan ƙarya din. Watan zunubai adatan suna da wannan tasiri din, wanda za ka samu cewa da yawa daga cikin mutane saboda nisantansu da Allah subhanahu wa ta'ala, saboda rashin tsarkinsu, saboda rashin kusancinsu da Allah subhanahu wa ta'ala, ba su iya gani ko kuma su ji irin tasirin da zunubai suke da shi. Al-misali, muna da hadisai wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma'ana iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi falalan salati akan annabi sallallahu alaihi wa sallam, inda suke nuna cewa duk lokacin da mutum yake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wani kanshi yake hita bakin shi, wannan kamshin zai je hasararin samaniya zai kai hawarin mala'iku. Har su ɗora tambayan kansu wannan ƙanshin daga ina ne, sai a ce wannan ƙanshin ya hito ne daga inda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kenan wannan yake nuna mana ayyuka sawa'an sun kasance na alkhairi ne ko kuma sun kasance na sharri ne, suna da nasu tasiri na daban wanda suke da shi kan abin da ya shahi ƙanshi ko kuma wari wanda yake mutum da bai da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala bai kashafa masa hijabi ba sakamakon kusancin shi da Allah subhanahu wata'ala, ba zai iya ya ji wannan ƙanshin ba ko ji wannan wari. To cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa mala'ika zai nisa da mutum gurgudun mil ɗaya. Saboda me? Saboda ƙaryan da ya hurta ƙarya guda tal to ina ga wanda za su zauna tsawon lokuta tsawon awowi suna rera ƙarya har ma ya kasance suna da wani dandali na musamman na zama ba abinda ake yi wurin sai ƙarya wanda yaji wana shi ƙarya wanda ne yaji wana shi ƙarya ya kake jin warin irin wannan majalisin ya kake gani dangane da nisantan mala'iku da za su yi dangane da wannan majalisin to duk majalisin da ya kasance mala'iku sun nisanta da shi kenan babu rahama a wurin wannan majalisin duk majalisin da ya kasance yana wari babu alkhairi a cikin wannan majalisin musawara mu gani da a ce yanzu irin warin da muke ji galiban na wuraren masai ko kuma gotoci ko abin da ya kama da haka nan ko wuraren shara wani warin in ka ji shi baka iya tsaya wurin zaka yi nesa da shi ba abin da zai sa ya kasance ka tsaya wurin saboda warin saboda nauyin shi in ka tsaya ma zai iya zamanto ya sababa maka wasu matsaloli a cikin numfashinka wani lokaci ma har da amai to haka su ma mala'iku suke jin wannan warin zanubi har kuma suke jin ƙanshin da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda haka wannan hadisin ya nuna mana kenan mutum ya nisance ƙarya idan yana son ya kasance mala'iku suna tare da shi a koda yaushe idan yana son kare zamanto yana bugawa wari yana hitowa daga gare shi har ya zamanto mala'iku sun nisanta gare shi ya nisance ƙarya ya lizamce gaskiya haka nan muna da hadisi daga Amirul Mu'minin Ali alayhi salam yake cewa la yajidu al-abdu ta'am al-iman hatta yatruka al-kadhiba hazlahu wa jidda wannan shi ma hadisin yazo a cikin Usulul Kafi cikin mujalladi na 2 shahi na 330 babin ƙarya hadisi na 11 Imam Ali alayhi salam yake cewa ba yanda za a ce bawa ya samu ɗanɗano na imani ya samu daɗin imani ya samu zaƙin imani har sai ya bar ƙarya sawa'an ya kasance ƙaryan a cikin wasa ne da hira da zolaya da sauransu ko kuma ya kasance ƙarya a cikin jiddiya ta yanda shi wanda yake sauraron shi ba za ya tsammani ba yana gaya masa ƙarya ne ba wani lokaci mutum zai zo yayi ƙarya shi ya san ƙarya yake kuma wanda yake gaya ma ƙaryan ya san ƙarya yake amma dai yana hudi kawai saboda ai ta dariya saboda ai ta nishadi saboda majalisi yayi zahiri yayi dadin zama a mahangan su wani lokaci kuma mutum zai gaya ƙarya shi ya san cewa abin da yake gaya ƙarya ne amma wanda yake sauraron shi bai san cewa ƙarya bane har ma zai dauki wannan magana da muhimmanci shi wanda yake sauraron shi kenan har ma ya rattaba asara a kansu amma daga baya sai ya zo ya bayyana masa cewa wannan abin da ya gaya masa wannan abin da yake hurta masa ƙarya ne to irin wannan ƙarya din dukkan su ba su inganta ba kuma mutumin da yake son ya samu ɗanɗanon imani mutumin da yake son ya samu zaƙin imani in ji Imam Ali alayhi salam lalle lazim ne ya kasance ya nisance ƙarya irin wannan saboda imani yana da daɗi imani yana da zaki idan mutum ya samu dadin imani ya samu ɗanɗano na imani to babu wani abin da kuma zai ji dadin sa wanda ya saba ma imani babu wani abin da zai ji dadin sa wanda ya sa amma bin Allah subhanahu wataala sai kasance koda zaka ganshi baya da komai koda zaka ganshi baya da lahiya koda zaka ganshi bai da wani makami cikin wannan duniya din yana jin dadi yana da nishadi saboda dadin imani da yake tattare da shi ire-iren waɗannan hadisan suna da yawa musamman akwai hadisai wanda suka shahidan gane da abinda ya shahi kallon abinda yake bai halatta ba kallon wanda ya kasance ya haramta maka ka kalle shi wanda ya kasance kenan ba muharramin ka ba idan ya kasance mutum ya runtsa idan shi ya daina kallon haram ire-iren wannan to shi ma zai samu dadi na imani. Allah subhanahu wataala zai azurta shi da ibada wanda zai ji dadin ta, zai samu halawanta da abin da ya kama da ire-iren wannan hadisi. Kenan lazumi ne mutun ya kasance yana kokarin ganin cewa a koda yaushe ya nisanci ƙarya, idan har yana buƙatar ya kasance ya samu zaki da kuma dadi na imani. Hakanan muna da hadisi daga Imam Ali bin Hussein Zainul Abidin alayhi salam, shi ma yake cewa ittaqul kadhiba as-saghira minhu wal kabir fi kulli jiddin wa hazl, fa inna ar-rajula idha kadhiba fi as-saghir ishtara al-kabir. Shi ma wannan hadisin yazo cikin Usulul Kafi, hadisi na biyu cikin masdarin da ya gabata. Imam Ali bin Hussein Zainul Abidin yake cewa alayhi salam cewa ku ji tsoron ƙarya, komin kankancin shi, komin girman shi, ku nisance shi. Watan ƙarya ya kasance wani lokaci mutun zai karamin ƙarya wanda kowa ma hankalin shi ba zai tashi ba akan shi, ko kuma ba zai iltifati gare shi ba. Wani lokaci mutun zai babban ƙarya wanda sai mutanen sun shakku an ya wannan al'amari yana da hakika, daga ba sun bincika suka ce ba da hakika. To mutun ya nisance ƙarya, komin kankancin shi, komin girman shi, sawa'an ya kasance cikin halin jiddi ne, ma'ana ya kasance mutun da gaske yake bayyana wannan ƙarya din ba tare da shi wanda yake sauraron shi ba yana fahimta cewa ƙarya yake, ko kuma ya kasance cikin wasa ne. Mutun ta yanda kenan mutun zai je ya hodi ƙarya, wanda yake sauraron shi ya san ƙarya yake yi, amma kawai yana ambato saboda me? Saboda a ji dadin hira, saboda yana shadi da sauransu. Mutun ya nisanci ire-iren waɗannan abubuwa din, sawan ya kasance cikin karamin al'amari ne ko ma cikin babban al'amari ne. Saboda me? Saboda lalle ne mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya, duk lokacin da ya kasance yayi ƙarya a cikin al'amari wanda ya kasance karami, to cikin sauki ne zai kasance ya samu jarumta ya je ya aikata ƙarya a cikin babba. To kenan dun zunubi mutum ya kasance ya nisance shi, komin kankancin shi, saboda daga karamin zunubi ne sannu-sannu mutum zai kasance yana hawa mataki-mataki har ya kasance ya ji ya aikata manya-manyan zunubai waɗanda ba a tsammani. Kenan lazumi mutum ya kasance ya shiga cikin hayyacinsa, ya kasance ya nisance ƙarya. Hakanan akwai hadisi daga Abu Ja'far alaihi salam yake cewa inna Allah azza wa jal, kenan Imam al-Baqir alayhi salam yana cewa inna Allah azza wa jalla ja'ala lish-sharri aqfala wa ja'ala mafatiha tilka al-aqfal ash-sharab wal-kadhibu sharrun min ash-sharab. Wannan hadisin shi ma a cikin Kafi a cikin babin ƙarya, yana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma ƙarya makubalayya. To Allah subhanahu kaman ka ce dukkan sharruka Allah subhanahu wata'ala ya tattara su a wuri guda cikin ɗaki ya ruhe, misali sai sanya ma kenan nan waɗannan mabudan waɗannan makubalayya, ya sanya mabudan su su kasance kenan shine shan giya. Watan kenan kaman wannan hadisi yana sawara mana kenan dukkanin sharruka gaba daya an tattara su a wuri guda, an ruhe kuma an sa musu makubli. Amma menene zai je ya bude wannan makublayya? Shine shan giya. Idan mutum ya sha giya, to kaman ya bude dukkanin waɗannan sharruka din, zai iya irtikabin duk wanda ya ga dama, zai iya aikata duk wanda ya ga dama. Amma akwai mabudin da yahi dukkanin yahi mabudin shan giya hadari, yafi shi zama sharri, yake cewa al-kadhibu sharrun min ash-sharab. Amma ƙarya yahi zama sharri haye da shan giya. Tukin idan mutum ya kasance yana ƙarya, to kuma yana yi, mutum kenan baya da kunya, bai jin tsoron Allah, komai zai iya aikatawa indai makarici ne kuma ƙarya bayan ƙarya yau in yi wagga gobe ya wagga kuma duk lokacin da yake bukatan yayi tawjihin ƙaryan shi yana bukatan wani ƙarya ne na daban wato ƙarya na daga cikin miyagun zunubai wanda suke da muni sosan gaske ta yanda yana da wahala ya kasance mutun ya bar shi in ya kasance masa malaka ya kasance masa sifa tabbatacce a cikin zuciyar shi ko da yaushe bai san mutane su gane cewa ƙarya yake yana bukatan ya kirkira wani ƙarya domin zamanto ya gaskata ƙaryan da wanda ya gabata saboda haka kenan yana da sharri sosan gaske kuma yahi shan giya zama sharri yafi shi bude makubalayen dukkanin sharruka saboda kenan mutum ya kasance a koda yaushe a cikin shiri a cikin hayyacinsa ganin cewa bai yi ƙarya ba cikin al'amura kankana kada ya zamanto ya kashe zuwa ga manya-manyan al'amura hakanan cikin wasa yake ko kuma cikin gaske yake ya nisanci ƙarya wannan idan za a yi muraja'an hadisai da daman gaske wanda suka yi bayani dangane da zargin ƙarya da kuma irin haɗurra da ƙarya take ɗauke da shi lalle suna da yawa sosan gaske saboda haka lazim mutum ya kasance cikin hayyacin shi a koda yaushe ya yi ƙoƙarin ganin cewa furta gaskiya ya kasance ya zauna da ma'abuta gaskiya ya yi mu'amala da ma'abuta gaskiya domin zamanto ya tsare imanin shi ya tsare mutuncin shi duniyar shi da lahirar shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu a cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin